Kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta ƙasa da ƙasa ta yi toda wani rahoto a baya-bayan nan wanda a cikin sa ta yi wa hukumomin birnin Agadez ta Jamhuriyar Niger kakkausar suka. Dalili kuwa shine dauke waɗansu 'yan ƙasar Sudan fiye da 100 da 'yanka inda aka kai su a wani yanki da ake kira Madama da ya fice saboda matakan tsaro na soja dake wurin, yayin da yake bayyana wa 'yan jarida dalilan su na yin haka. Malam Risa Faltu magajin garin Agadez ya ce sun doki waɗannan matakan ne domin nisantar da al'ummar Agadez daga waɗansu miyagun ɗabi'u da waɗansu daga cikin waɗannan mutane ke aikatawa a cikin garin na Agadez, ganin cewa jama'ar Agadez mai son zaman lafiya ce. In ji shi
ya kasance cikin waɗansu wangoyin da aka ba su wurin zama, amma yawancin su waɗannan akwai wanda suke bamba da gari ne sosai, kuma wanda suke akwai su da wani shaye-shaye kuma da wani trafik da ke cikin shi. Don ka ce wannan abun bai kamata ba ya ci gaba a cikin garin, shi ne aka mai da waɗansu a kansu ya san ma'anar wannan abun.
Suma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam na jihar Agadez sun yi fatali da wannan rahoton na kungiyar Amnesty International kamin su ce ba rahoto ya kamata Amnesty International ta hiddo ba, ya kamata ta iza wakilanta a birnin Agadez domin su je su gani da idanunsu kuma su tantamna da hukumomin garin Agadez kamin su ɗauki matakin hitowa da rahoton. Malam Abu Inchuwa Kamamba ne na reshen kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta ANDDH reshen jihar Agadez ya ce Amnesty International ta tafka kuskure game da wannan zance.
Abinda an dade da ita Amnesty kin ta zo Agadez ta tambayi mutane, ta tambayi inda suka sai aka mance da ke ita Agadez kin aika san mutane shi, maimakon a zo a wayewa mutane kai kan a dauki wannan dokar karaf aka doke ta kuma aka ce duniya gaba daya. Yau Amnesty International ta tayi komunike ita ma bata zo ba ta yi bincike ta ga dalilan da yasa haka nan, sai mu ce lalle Amnesty ta mu ce mai nan wurin ita ma Amnesty ta yi kuskure.
Ita dai jihar Agadez matattara ce ta 'yan Afrika bakin hauri musamman 'yan kasar Sudan da ke kwarara a wurin a baya-bayan nan. Abinda yasa kungiyar kare haƙƙin bakin hauri ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da HCR ko komisariya Orifije buɗa reshen ta a birnin na Agadez domin nunawa bakin hauri da ke son neman mafaka yanda za su cika ƙa'idodin da kasar da suke so ta karɓe su da zaran suna buƙatar haka. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.